Sunana Samira.
Samira 的东西，他翻译成。
那做大家 Gastel China。我那可用 Harrison House 下面的 BOK 东，那啥林Harrison House 的阿拉达的 House。
我那木里有我特阿里巴奇，他卡萨的卡萨，我去特皮托的卡萨斯林，因的是可做可用 Harrison House 阿加米阿巴耶罗特卡努。阿里巴美苏那 Samira， 他去吉曼尼去卡鲁比克，那的是可发的卡拉登 Harrison House 阿卡萨苏特斯林。ta ce abin da yasa take karantar harshen Hausa domin yanda harshen da al'adun kasar Hausa ke bata sha'awa
muna koyon harshen Hausa na kasar san na Karubiu muna koyon harshen Hausa domin ina so al'adar Hausa kuma ina zato al'adar Africa yana da ban sha'awa sosai
menene asalin sunanki ba sunanki na kasar Hausa ba
sake
menene asalin sunanki ba Samira ba me sunanki na can kasar sun
maramina ya zaba sunana Samira
a wannan shekara kuwa kungiyar daliban Hausa ta Najeriya da hadin gwiwar sashen koyar da harsunan Hausa dake Jami'ar Bayero ta Kano suka gudanar da taron a bana Profesa Aliyu Bunza a Jami'ar Tarayya dake Gusau wato jihar Zamfara sannan malami a Jami'ar Usman Dan Fodio dake jihar Sokoto wanda ya gabatar da makala mai taken Hausa da Hausawa yace harshen Hausa lallai ya ci rututa domin kuwa har kawo yanzu harshen tana da tasiri a idan duniya sannan ya kara da cewa babu wata harshe a duniya da ba a aro wata harshen an tsarma ba yana mai cewa hakan na faruwa ne sakamakon cuɗanyen cinikayya da auratayya da ya shiga tsakanin al'ummomi
to da kyau barka ni na ganin akwai abin da bature kira language endangerment wai hadan da kyau akwai ga harshe a'a ko ya uku ga Hausa an ci karfin sa domin har yanzu akwai wurin da akwai tsararar Hausa wanda komai ba shi cikin daba kun barin nan ba ki shawara barka duk harshen da ke duniya ya zama rurudin harshe yanzu babu harshen da ba aro yi ba ba aro in ki duba larabci gaba daya tushe gaba daya da za a tada sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yau shukar larabcin makka za su ba su gane abin da ke fara da za ta da batu yanda shekara 70 da mutuwa yanzu Scotland ne alfurshi ba ya gane ba saboda cuɗanyar mutane ne haduwar kasuwa ce gamayyar taruwa su har karshe na san matsala amma ƴaƴan da ake haifa na yadda zaki a birane irin su Abuja a birane irin su London ko Paris to ta yiwu har sai ka ya lalace domin babu masu magana da harshen sai iyayen a idan da gwamnati ta saka a cikin ilimi shine turanci shine annabi saboda sun kaddari gaba ɗaya turanci ne ilimi kuma wannan rudewa ne da rikicewa da rashin sani ya kamata rashin sani menene ma ilimi ai su in English turanci suke yi Faransa ba turanci ko da yaransu ba Malay ba turanci ake yi ba Egypt ba turanci ake yi ba duk asalin da Paris duk asalin da ake tsan kowa tattalin arziki da harshen gida ake koyar da yaro me yasa akwai da mu turanci don amna mulkin mallaka kuma daga cikin illan mulkin mallaka shine a hana ka harshen ka da al'adunka a cusa ma na wani kaga wannan shi yasa duk da ayin wannan duk kasashen duniya suka waye suka kware su kore mulkin mallaka da ra'ayin cikin jinin babban hanyar za a bi shine a koyar da yaro da harshen gida UN ta kawo wani shiri mai suna rana a arewacin Najeriya ko ta kawo don Hausawa ta ce na fahimta babu ɗaliban babu mutane suka biyan Hausawa basira irin basira ba sai suka ce za su kawo wani shiri zai ci kuɗi wajen biliyan 30 na koyar da yara ilimi cikin harshen su musamman mathematics cikin harshen gado ilimi yake ba cikin harshen da aka aro ba idan za a tura yaro yanzu zai tura ya koyi medicine aka ce zai koyi harshen wata ƙasa kan Belgium shekara ɗaya ba mai zai zo karatu ba yanzu ne koyi kakkashin mutanen mu yau za ku yi harshe cikin shekara ɗaya haka san magani da tsarai kai kaɗan ne na tura gaba gori a Kano na ci a gama sunan itace ba shekara biyar ba ka gane su saboda haka mu muna ganin cewa ko su iyayen sun kashe Hausar ko su wasu malaman wanda ke malaman Hausa ne amma ba sa kishin a ce a su koyarwa ko sun yi kokarin su Allah ya riga ɗaukar harshen mu ba abin da za a yi Allah ya bashi gaba shi kuma ya ɗaukar shi abin da kamata kanmu taru mu ɗauka wannan harshe
to ta yaya za a bunƙasa harshen Hausa
hukuma ta ƙasa ta aminta da shirin da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta cewa kowane yaro a koyar da shi da harshen mamansa kawai ai idan mamansa ta koyar da yaro in ya zo gida za ta yi masa Hausa in ya fita ai wato ɗauka ne wanda ya fara rubutun Hausa duniya ba Hausa bane a bega durugu ba Hausa bane wanda ya fara rubutun Hausa ba Hausa bane amma Allah ya ɗaga da wani harshe ya ce da shi gaba iya saninmu a duniyar ba ƙarfata babu shi kuma binciken da suka yi sun tabbatar cewa mandarin kamar na ga muku shi harshe na farko wanda ke da mutane nawa billion 1 da million 900 sai English in ka duba kasa sai Hausa Hausa ka dai ce ta kai tana cikin ta 11 amma babu kasar ta mallaka ba su da gwamnati ba su da wani addini da wannan
harshe Farfesa abun za ku ya ci hanya ɗaya da za a bunƙasa harshe ita ce ta hanyar amfani da harshen uwa wajen koyar da darussa da wasu ayyukan ci gaba
a yayin taron da ya an gudanar da nadin sarkin ɗaliban Hausa
Wato Comrade Nura Suleiman Jarburji a matsayin sabon sarkin dalibai ta ƙasa ya ce wannan shine karo na farko da aka gudanar da wannan taro sun gudanar da taron ne domin nuna muhimmancin harshen Hausa idan duniya
wannan shine karo na farko da muka fara gudanar da ranar Hausa ta duniya amma wannan shine karo na hudu a jerin shekarun da muke yin tararruka a ƙarƙashin wannan kungiya wacce ne shekara 3 ina rike da ita
Gashi kuma yanzu an nada ka.
Gashi yanzu an mun sabon nadi an dora mun nauyin da yafi na baya.
Me ya ja hankalinku har kuka hadu har kuka yi tunanin ya kamata mu yi taro na ranar Hausa ta duniya?
Babu shakka akwai abubuwan da suka jawo hankalin mu duba da cewa harshen Hausa nan yana daya daga cikin harshe mafi girma a Afirka. Sannan harshen Hausa yana daya daga cikin harshe wanda yafi kowanne yawa a wannan kasa ta Najeriya. Sannan harshen Hausa yana daya daga cikin harshen da nake alfahari muke kin kaho da shi. Domin kaf Afirka babu wani harshe da kafafen yada labarai na kasashen waje suke amfani da shi wajen sadarwa ko wajen fadakar da al'umma kamar harshen Hausa kamar BBC za ka ta yi shekaru da dama tana kusan akalla shekara 70 naji ana fada ni ban ma duba ba cewa tana amfani da harshen Hausa sannan ga kafar kuma ta Amurka su ma sun ɗebi dimbin shekaru suna gabatar da shirye-shirye a wannan harshen Hausa to me zai hana mu a matsayin mu na Hausawa masu karanta harshen Hausa mu nuna wa waɗannan kafafen yada labarai da sauran al'umma da suke baro kasashen su zo su koyi wannan harshe mu nuna musu mu mana kishin harshen mu kuma sannan duk wata gudunmawa da suke nema ta kowane bangare zamu bada zamu iya basu wannan gudunmawa babu shakka akan yi hawan kawara a harshen Hausa wajen gabatar da maganganu ko kuma rubuce-rubuce kamar kin bude kamfani kawai sai ki zo ki rubutu kai tsaye ba tare da tuntubar masana wannan bangare ba kuma muna ta kokarin so mu ce duk wanda yake irin wannan a samu hukunci mai tsauri wanda za a yi masa domin harshe ne waɗanda muke so mu tsaftace shi a wannan kasar duniya baki daya
baya ga mukallolin da aka gudanar a raba kyautuka ga wasu yan jaridu da suke taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa harshen Hausa da wasu al'umomi da suke taka rawa wajen ci gaban ilimi Baraka Bashir dandalin VOA daga Kano a Najeriya